trying to find her in the middle of nothing. When I noticed she had left behind her favorite earring, and everyone I met in town reminded me of that woman, and every little thing I saw in the street reminded me of her. She blows my mind away, you know she does, and she's just the thing I have tried to find anyway. I cannot think at all about her, that would be sad, even when she thinks I do, and even when I'm mad. There are many fish in the sea, but only one bird who dares to take a swim and explore a whole new world. You don't even look at your cards, it's pointless to say that you have lost the whole damn game. Oh yeah, 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 but da ba ba da 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 ba da 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 da